sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19 31 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da kuma Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkanku da warhaka Amina Buhari Aunace tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin a cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum yau 7 ga watan Satumbar shekarar 2019 sunana Mahmud Lalo Mahaukaciyar guguwar da aka wala kabi da Dorian ta sauka a jihar North Carolina bayan da karfin ta ya ragu zuwa mataki na 1 ta koma zallar ruwan sama da haifar da ambaliyar ruwa a yankunan dake gabar tekun jihohin North da South Carolina dake nan Amurka Bayan da ta sauka a jiya Juma'a, guguwar ta nausa zuwa cikin tekun Atlantic har ta kai gabashin gabar tekun Amurka a cewar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa a kasar. Gabanin haka guguwar ta daidaita yankin tsibirin Bahamas inda mutane da dama suka rasa rayukansu, kana aka yi asarar dukiyoyi da dama. David McKay, mazaunin tsibirin na Bahamas ne da ya tsira daga guguwar.
Love this island. And it's just like we're getting more and more of these storms that are coming.
Yace ina matukar kaunan wannan tsibiri. Matsalar ita ce gidan da zaka gina da noman da zaka yi da duk wasu shirye-shirye da zaka yi duk na wucin gadi ne. Saboda yadda muke yawan samun irin wannan guguwar. Guguwar ta Dorian ta yi awan gaba da daukacin ungwanin da ke tsibirin tare da share asibitoci da filin tashin jirage. Isuwa ji alamis adadin mutanen da suka mutu ya kai 30 amma hukumomin yankin sun ce akwai yiwuwar adadin ya haura haka yayin da ake ci gaba da zakulo garwakin mutane a baraguzan gine-gine da suka rushe a Zimbabwe yayin da ake ci gaba da zammakoki ana ci gaba da bayyana ra'ayi masu karo da juna bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe wanda ya cika a wani asibiti dake Singapore a jiya Juma'a yana mai shekaru 95 Yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin mutumin da ya samar wa kasar ta Zimbabwe yanci, wasu kuwa cewa suke ya sha tafka magudin zabe da lalata tattalin arzikin kasar kana yayi ta musgunawa jama'a kasar. Rosemary Moyo a kasar ta Zimbabwe ce.
I think President Mugabe was a leader. Yeah, since he was voted to be the president of Zimbabwe.
Tace ina ga Mugabe shugaba ne na gari tun bayan da aka zabe shi a matsayin shugaban kasar Zimbabwe ya dora ta akan tafarki mai kyau muna fatan Allah ya ji kanshi sai dai a ganin tsiyamo Mowenga wanda shi ma dan kasar ta Zimbabwe ne Mugabe ba shugaba bane na gari ta kowace fuska ka kalle shi ni ban san ma me zan ce dangane da mutuwar tasa ba amma duk da haka idan ka duba shi ma dan adam ne dole ne mutun ya girmama shi Murgaye Mugabe ya kwashi shekaru 37 yana mulkar kasar ta Zimbabwe bayan da ya karbi mulki a hannun turawa marasa ranjaye dake kasar a shekarar 1980 a yau asabar hukumomi a Hong Kong sun takaita zirga-zirga jirgin kasar dake zuwa filin tashin jiragen yankin a matsayin wani mataki na hana gudanar da zanga-zanga a wannan karshen mako Hukumomin kasan yankin sun ce jirgin kasan yankin da ke zuwa filin tashin jiragen zai yi aiki kamar yadda ya saba amma idan ya tashi ba zai tsaya a kowace tasha ba har sai ya dangana da filin tashin jiragen wato zai tsallake tashoshin da ke tsakanin inda ya taso da inda zai tsaya a farkon makon nan masu zanga-zanga suka yi kiran da a fito domin gudanar da wata sabon zanga-zanga a filin tashin jirgin sai dai babu tabbacin ko gangamin zai wakana a watan Agusta an tilasta wa hukumomin yankin rufe filin tashin jiragen bayan da masu zanga-zanga suka mamaye shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC burin da India ta sa a gaba na ganin ta tura jirgin da baya dauke da matuki zuwa duniyar wata domin gudanar da bincike ya samu cikas bayan da hukumar kula da bincike a sararin samaniya kasar ya gaza tuntuba jirgin nata mintuna kadan gabanin ya soka a duniyar watan wannan dai babban kuma baya ne ga kasar ta India wacce ta so ta bi sahun kasashe uku kacal da suka yi nasarar tura jiragen su zuwa duniyar watan wato Amurka da tsohon tarayyar Soviet da kuma China miliyoyin jama'a kasar ne suka raba dare a gaban akwatunan talabijin din su domin kallon yadda jirgin zai sauka a yau asabar kamar yadda aka tsara wannan yunkuri shine na biyu kuma mafi sarkakiya da kasar ta fuskanta a shirin ta na tura jirgin zuwa duniyar watan wanda aka wa lakabi da Chandrayaan 2 Hukumomin Afghanistan sun ce mayakan Taliban sun kai wani hari a daren jiya a garin Farah dake yammacin kasar wanda shine headquarters lardal Farah babu dai takamaiman adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hari a bangaren dakarun kasar da mayakan na Taliban
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na abin ya huce.
Madalla kamar da kake ji kai baka nan makon da ya shige wannan waka ce ta wani mawaki daga jamhuriyar Niger ana cewa Mamman Sani Mati Adamulmula
ho kaji wani
sunan baba makon da ya shige Adamulmula na kamar shi yasa shi aka zauna aka yanke shi ita wannan sunan Adamulmula to yau za mu gabatar da kashi biyu na hirar da suka yi da wakilin musulmin mun barma to kafin nan barka da dawowa
to barka ku dai
ya Alhaji
to lallai ka
sai dai banga alama ga da su tara an zuba amma dai
lallai kuwa an kan zuba su tara
da dogo guya
sai zan baki labari
kai ba ruwa ba duka
to lallai zan baki labari ai
to kai kuma kai wannan din labarin da ka bari mu fara kamar yadda muka saba da wadannan gaishe da suke hannuwan mu bari mu fara da wannan gaisuwa ta Aziyar sashen Hausa zuwa ga iyalan Mama Sattiya Estefanis Thomas wadda ta rasu a jihar Adamawa Najeriya wadda za a janaiza ta ranar Asabar mai zuwa a Banshika karamar hukumar Hong ta jihar Adamawa kuma ta rasu ta bar yaya da suka hada da Adangeria Kubu Thomas da Dr. Power Estefanis Thomas wanda shine ya aika mana shi Dr. Stephanus Thomas nan wani kwararren likita ne a nan fitatta jami'an nan ta Pennsylvania to da ni kuma likita ne to sho Allah ya jikanta ya kuma kyautata namu karshen sai kuma haka sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi Reverend Gero Magaji wanda shi kuma ya rasu makon da ya shige aka kuma yi jana'izar sa ranar Asabar da ta gabata a Ekwawan ta da jihar Bauchi Allah ya sa duka sun huta Allah kuma ya kyautata namu karshen
to amin
to bari mu ci gaba da waɗannan gaishe-gaishe gaisuwa fata alheri zuwa ga Kilu zamani almajirawa malumfashi da kushi wakili Polmi da Talatu Alkasin Ruben da Kefas Kure da ke Afirka ta Kudu da fatan suna nan lafiya da kuma Adamu Matayas Gombe jihar Adamawa sai Professor Bube na Maiwa da yake Jami'ar Diop da kar kasar Senegal kenan sai kuma Ishaya da Laraba Kure da Ladi Big John dukan su a jihar Plateau sai Hadiza Levi Barka Hassan wadda take cika take bikin cika shekaru muna miki barka da abinda bari mu amfani da harshen tura happy birthday
eh kwarai kuwa
sai kuma Ibrahim Rimaye da Habiba Ibrahim da Dauda Salisu da kuma Bilkisu Salisu da fatan an tashi lafiya
to alheri bari mu karanto wannan kuma wasika ta gaba da ta fito daga Bulama Isa Gangare Jos da Gali Saraju Paki suka ce yau a filin abar ya huce muna so ku mika sakon gaisuwar mu ga waɗannan mutane kamar haka wanda suka ce na farko ita ce Faiza Muhammad da binta Aliyu Zarmai sai kuma sahabi mai leda Yakubu mai Bauchi Rishi ko haka kuma da Harisu mai Nama sai kuma Gali Sarajo Paki akwai kuma wasika da ta fito daga gurin Salihu Isa Fana yace filin abar ya huce muna muku barka da warhaka sannan kuma muna so ku mika muna sakon gaisuwa ga waɗannan bayin Allah Malam Bala Adili Fana da kuma Safiyanu Garba PRO Fana sai Salan Galadima mai shago Fana haka kuma akwai Hassan Master of Ingredient
babban magana
yace akwai Hassan Master mai Ingredient Fana daga mai sauraron ku Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba ta jihar Kebbi a Najeriya
to madalla to sai wannan kuma gaisuwa fata alheri dake hannuna zuwa ga Newton James da Deacon Samuel Buba da Steve Oga sai Moses Ugala da Mary Ezekiel Godi da Simon Ejembe da Haruna Danjuma Gata da Manji Biwaran da James Azia da Solomon Joseph da Yop Yohana da Justina Ibrahim da Gimbiya Bako sai kuma Ambassador Jimba da iyalansa da Ayuba Gani Ziti da Lami Bukari Ibrahim da Sama'ila Lawal sai Sama'ila Gumin gaisuwa fata alheri ta abari ya huce zuwa ga dan Ladi Naka da Kinga Kasuwa da Sa'idu Garba Nana da Na'ali Ahmed Dumbulin da Naomi Yohana Musa da Asabe Mati da Roda Suleiman Auta da Habiba Musa da Baratu sai alheri Aliyu Auta Tukwarata kenan da Talatu Levi Barka Hassan sai Rebecca Jerry Gani da Yusuf Sama'ila da Rose Luka Fito da Alisa Ibzan Dalla da Inusa Alkasin Dan Asibe da Kande Adamu gaisuwa fata alheri zuwa ga Murja Musa Kwakware da Dr. Salihi Suleiman Auta da Rakiya Nuhu Bawa da kuma Esther Ahmadu Mani da fatar an tashi lafiya
to a wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Muhammad Musa Dambam a jihar Bauchi yace salam sashen Hausa na muryar Amurka ina so ku mika sakon gaisuwa ta ga waɗannan mutane kamar haka yace mahaifina Malam Musa mai gyaran keke Dambam sai Husaini Abba Dambam Suleiman Dan Farauta Gurbana Yusuf Bori mai markade Dambam Umar Musa Dambam Yakubu Abdullahi Dambam sai kuma Alhaji Sani Wali Dambam kana kuma da Malam Isa Ahmad Lude Dambam haka kuma akwai Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa sai Umar Faruk Bulkacuwa haka kuma da Yusha'u mai Biredi Bulkacuwa sai wanda ya sanyo a na karshe shine Umaru Danguwa
to da fatan dukan su an tashi lafiya muna masa fata
alheri kware da gaske
ya jallal wal ikram ka ba masa arabu kidan soyayya dauri haba mai gida makan karfi haka so su baba a kai na tafi an dan so mai tsanka hannun ka ya fanta
kamar yadda muka alƙawarta Alhaji Sabon Alhaji Fil.
To lallai dai kan wannan
Alhaji Kariya. To kafin mu kai ga waɗannan buhuhun labarai da ka kawo mana daga
ƙasa
mai tsarki, bari mu je garzaya jamhuriyar Nijar inda wakilin mu Sulemu Muni Burma ya mana hira da Adamulmula.
Eh, Adamulmula.
Adamulmula. Ga kashi mai biyu na wannan hira ta su.
Fulan gabas da wulan yamma, fulan gusun da kuna arewa, ku sanya shirin tarban babban baƙo. Baƙonku ba zan shaɗi ba, baƙonku ba zan kiho ba, amma baƙon gada kwai zaɓe ni. Wurin kwana da ruwan da nake sha, in aje muku ɗan kwano na, shi kwana wannan baƙo, ke faɗin manuwa ta hiyatai, ɗan madara duka ba ta cika shi. Dungule ba za ya cika shi ba, cikinku ba za shi cika shi ba, kasan bara ba ta cika shi, ko shanu duka ba su cika shi, sai kun gama da ƴar hulani.
Yawa, ina gani ƴar hulani na har yanzu kana bayanta, kana ta waduwa bayanta, kana son ta ba?
Sai tuka ji gani, a'ayo, ai kuma yanzu ai babbar bara na gida, sai ƴar bihillata, sai dai hillani, sai dai in ta iya hakuri da bihillata.
To na shi, ya aka yi daga rap ka dawo kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe irin na gargajiya?
Eto, ka san da ke kamar yadda na hidi da farin ina ga na yi zancen cewa mun ko lokacin da muke rap ɗin ma lalle rap kiɗe-kiɗe ne na matasa ma za a cewa na zamani kuma na matasa ma. To, mu ko a wannan lokacin da tun da dai muka ɗan yi ƴan waƙoƙinmu na farin da ma rabin album ɗinmu na farin. Cikin dan saboda waka 13 ce cikin shi amma 13 eh amma ina ganin da muka yi biyar da muka kare biyar kama a studio kwa sai bamu yi da duka album din ba sai da muka sake kidan kiran maka dan gargajiya su zo su dan sanya mu kayan kidi na gargajiya. To ke abin yana wuri shine mu tun ma tun tashin farin gaskiya bamu yadda al'adu ba da gargajiya mun yi lissafin cewa lalle kai cikin wanga duniyar da muke ta yanzu lalle abin da ke bambanta ka da wani kai gaskiya al'adun nan wacce taka ita ce kowa irin taka ita kadai ce wani baya da irin taka kuma kai ma ba ka irin ta wani da kuma so tun ga tun tashin farin lalle mu muna dan sanya kayan kidin gargajiya cikin kide-kiden mu. To don ka mai daga baya sai na yi lissafin cewa kai lalle in yi zamuna kayan kiɗin nan na gargajiya da muke kiran kullum mu kira makaɗa na gargajiya su zo su sanya mu to ni kan kaina ya kamata in koya in sanya su. To don sai na nemi in koyi wannan kuma wannan wajen koyan yau da gobe sai ma soyayya wa'annan kayan kiɗin suka shige ni gaba ɗaya yakin wannan ma ya ci ni gaba ɗaya. To nan wurin abin nihi mine shine mu wajen kiɗin mu dai kai wajen kiɗina daga na rap ɗin har yanzu ba iya cewa ya sauya ne gaba ɗaya lalle wancan na zamani ne wanga na gargajiya ne mai amma na gargajiya ne wanda ke buɗe in abu na zamani zo muna sanyawa. To amma abin da ke akwai babban inda suka ga inda magamasu ita ce irin sakon da nike isar da jama'a irin wannan sakon dai ba a cewa ya sauya shi dai ina tsammanin tun tashin farin inda mun duka waƙoƙi nike gare mu na ina jan hankali na faɗakar da jama'a lalle kuma na shaɗantar da su ko yanzu irin su ne nike yi amma dai kawai dai kamar dai yanayin irin kiɗin ne ya sauya kuma ban shi ma ina tsammanin ba cewa ba sami ya sauya ne kama ya girma dai ni.
To wai ba idan shi harkar waƙan nan da kiɗi da dai duka wasu abubuwa da suka shafi al'adu babu wani aiki da kake haka da ba?
Eh to lalle ka ni duka ayyukan da nake yi ayyuka ne wanda suka shafi kiɗi da waƙa dan lalle ina kiɗe-kiɗe na hakan ga ina yin ko da ke ma yanzu lalle ka shi wannan CD da wannan duka ba su kaiwa muna yin wasanninmu. To bayan wannan abinda nake yi kuma shine da ke yadda Allah ya sani tsaya cikin kide-kiden da nake neman ci gaba da neman sanin duka abinda ya kumshi wannan sana'ai Allah ya sa har na kai matsayin da yau nake koyarwa. Yanzu kaga kama ga barama nayi lalle na ji dadin wannan darajar da university nan wurin Abdul Mumin Tabani.
Na'am.
Ni shi in zanki koyarwa can wurin dan bara
sai kana karantarwa a can jami'a kenan?
Eh lalle ina karantarwa amma kidi da waka.
Okay. Kuma ana akwai dalibai sosai waɗanda ke mai da hankali ke daukar darasi a wannan fani.
Eh to da kika san can wurin abun ga akwai filar ce ki akwai wanda ke sashi ne ki akwai na wanda ya shahi abin da ya shahi al'adu kuma da communication.
Na'am, sadarwa.
Eh da sadarwa. To don ku cikin wannan sashen lalle kai gabara nayi wannan shekara tare da su. Bana ba za mu bi dan saboda wuri ne wanda in dai kuka sai da magana za ka wannan aikin to dole sai ho kana nan wurin baka ta yaya babu sauran balaguro ne
sai kuma baka lokaci sosai
to gaba ni isa mun dai gaskiya shekara gaba daya bismillahi in yi zama na wannan kadai to amma yanzu ko da ke bana yabo wajen su bana din yanzu bana akwai kuma wata location daban wanda shi ma zani waga shekara su zani amma dake su sun yarda da cewa lalle kai lokacin da wani balaguro same ni ba lahi ina ita ya balaguro na
baka amana an aura maka a ko shekara baka zan sauya mata kai wa dai ni ka duka ma ta baya ka kama ne maka hadan dawi
adumulmula mun gode kwarai da gaske
sai
kuma mun sake waiwayan ku to Alhaji barka da shigowa
to barka dai
an dawo lafiya
to lafiya alhamdulillah
tun daga shigo daga kawo kwada ta kana bushe da ce kana da magana kenan sai sa muka ce baban huta
ai lalle
sai baka da batu
to lalle ka
ya dai ne
to ai na gina niki Grace ai na tattaro labarai kina ganin buhu na zo da su wani karan
kwance mana buhu
to shikenan to bari in fara miki da labari na farko kin san a dan wannan aikin hajin na bana an samu wani bidiyo dake ta yawo na ainihin wani mutumi wanda yaje wajen jifan shedan yayi bayan ya gama jifan shedan nashi sai yayi ma shedan dakuwa sannan kuma sai aka samu wani wanda shi ma da yaje wajen jifan shedan shi ai baki ga yanda ya daddage ba ya tattakure tattakure ya jifi shedan
ya ce ga ba ka naga
yau lalle sai na ga bayan wannan shedan din to wannan labarin da zan baki Grace Water shi wannan labarin ya faru ne ba wai labari ne
ba kage bane
ba ta fulani bane zan baki labarin karni na 21 zaki san da cewar fulani sun waye
to shi ne to ba abin da ya faru wayayyan
to shi ne to wata abin da ya faru da aka je wajen jifan shedan ne to shi dai wannan suna tafiya su biyu ne da suka zo wajen jifan shedan sai aka ce to sai yake ce ma abokin tafiya shi ce to ka san abin da zai faru abin da zaka yi shine ka dauko manyan duwatsun tunda an da ya ce shedan din nan guda uku ne akwai karami akwai na tsakiya akwai shedan babba to sai yake ce mishi to ka dauko manyan duwatsun ka aje su a gefe daya sai mun je wajen babban shedan shi zamu yi mu amfani da babban duwatsu da manyan duwatsu shi karamin shedan yace to mu sa mishi kananan duwatsu to da aka zo wajen jiban shedan an zo na farko sai ya dauko kananan duwatsun sai ya amfani da su wajen jifan shedan guda bakwai to da aka gama sai aka tafi wajen jifan shedan na biyu wanda shine na tsakiya shi ma da yaje sai aka dauko matsakaicin duwatsu
aka bashi
eh su aka jefe shi da su sai da aka zo wajen karshe sai yake cewa to ai lallai shi wannan karan sai ya ga wannan shedan din ya ga yanda aka yi sai ya ga jini yana fita to amma ai da zai baki dariya baki sani ba da aka zo wajen jifan shedan din shi abokin tafiya sai ce to amma shi ya ga dai kawai ana jefa dutse a jikin jini amma sai ya leka ya ga shedan din nan da ke cikin ramin eh ya kwala mishi nashi to amma ai duk wannan ba shine ba Grace abinda zai baki dariya shine shi wannan sunan shi Gwani shi kuma dayan namanta sunan shi amma dai naje na ce mishi Gwani ta aje yace to Gwani ta aje dutsen nan babba idan ta je da shi za ta yi amfani wajen jifan babban shedan
to shi Gwanin ya je ya jefa ne tunda bai ganshi ba ko ya akai
to ai ya dai ce zai leka to ya leka bai gano ba to shine bamu sani ne aka kare zai ce sai ya sake jifan ne ko kuwa
to kaga wannan wata labari baka bata ga da Garba Sadiola ya aiko mana yace wai wani labari ne na wani mai gari ya tafi Saudiya to da ya dawo a cikin mutanen garin sai wani zuwa yace ranka ya dade mai gari da ka tafi sai muka ji da hadi gari ya ji lafiya kina mazi ba fe ne
eh lallai
sai mai garin yace to da ya gashi ya kalle shi kawai sai yace to da na dawo fa
yawa
sai talaka ya gane kuskuren shi sai yace muka kara jin dadi muka kara jin dadi sai kai ma ka je ka gano su masu jifan dan iri na masu ban dariya
kwarai da gaske to labarin da zan baki na gaba guda biyu ne to amma bari mu fara miki da guda ɗayan wannan babarbare ne ana ce mishi Madu to da aka zo wajen masallaci anan masallacin Makka kin san masallaci ne wani irin tamfatsetsen masallaci kuma ana kokarin ƙara
fadada shi ana ƙara ƙawata
shi to akwai wani hotel anan cikin masallacin yake
a cikin
wanda ake ce mishi Zamzam Tower akwai ƙaton hotel agogo yawa to da aka zo sai ake bada labari cewar wannan hotel din da kuka gani bai dade ba da aka yi shi to amma yanzu hukumomin wannan masallaci sun ce za a ruguje shi
gaba daya
za a matsa da shi can baya to shi Madu sai da ake bada labari sai Madu yake ce ma abokin tafiyar shi yace to wai yace ka amma wai ita zulum ba za ta iya zuwa ta dauke wannan ginin ta kai shi a can ba
a to
sai yake tambayan abokin tafiya shi yake cewa to wai zulum da Gwani ba za ta iya zuwa ta dauke wannan ginin ta kai shi a can ba
ya rusa shi tukunna a yi wani
tunda su in aka yana cewa to sai nace wai waye zulum din nan sai aka ce wai ai zulum shine sabon gwamnatin jihar Borno
sai nace a ko magana to wai ya dauke shi kai Borno
kai shi Borno
ga gidi za a rusa ko magana barna ba ku da
gini
babban masallaci
kare tun da ya ga irin tamfatsetsen gini ne an ce za a ruguza shi sai ce to wai me yasa zulum watan gwamnatin jihar Borno ba zai zo dauke wannan ginin ya kai musu a can jihar Borno ta su ba
da wannan labarin zulum din to da fatan shi gwamnatin jihar Borno yana ya karbo wannan kalubale
daga
Juli tana daga ba da hannu sabili da aka tilasta mu ja barki na idan kuna son ku ji karin bayanan nan da wannan sabon Alhaji ya dawo da su sai ku tare ba a sati mai zuwa to yanzu a madadin
Yusuf Aliyu Harande
Alhaji
to lallai ka
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci alheri
amin.
tare da VOA Africa.